أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Izinin Allah madaukin sarki da taimakon shi da kamawa shi yau zan ci gaba cikin karatun littafin mai albarka shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaihi. Wannan shine darasin mu na 25 kuma san mu tashi Kitabul Wudu. Kafin mu kai zan yi muqaddima wadda muka saba wadda take zaburar da mu akan neman ilimi da kula da shi da magabata suka yi wanda wannan zai kasance mu zaburarsuwa ne gare mu. Babban misali na gaba yake cewa misalun hayyun baina azhurina, misali wanda yake gashi na kusa da mu wanda babu jimawa ya wuce na manya-manyan malamai wanda suka yi kokari suka yi juhud a cikin ilimi suka yi huce. Akwai al-Imam Sheikh Ali Dandawi rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 1420, babban malami ne na Azhar. Sanannan malami yana da tafsirin Dandawi wanda yake duk wanda yake mai mu'amala da ilimi ya san shi. Allah mushi rahama yana da maganganu cikin littafin shi Az-Zikriyat wanda yake cewa shuguli ad-da'im bil mutala'a zakara fihi wa la'hu ad-da'im, ya ambata a cikin wancan littafin nashi Az-Zikriyat yadda yake da kwadayi na ƙarshe. Al-wala shine kwadayi na ƙarshe na hutar hankali da mutala'a wajen karance-karance tun yana yaro. Yake cewa na kasance mai yawan mutala'a ne tun ina makarantun ina cikin ibtida'iyya, tun yana ibtida'iyya yawan karance-karance ba tare da shiryewa ta wani malami ba tare da tilasawa ta wani malami ba. Yace a wuni kuma a yau kinnan da nake muku bayani yana wajen dan shekara 70 wajen 80 ba wani abu yake musu bayani. Yake ce musu a yau kinnan da nake muku magana kwadayin ilimi na da kwadayin karance-karance ya mahi na wancan lokacin na lokacin ibtida'iyya. Yace na kasance ina cikin yaro karami wuni guda nake wuciya tun ina ibtida'iyya wuni ina karatu. Yace so di yawa yake kasancewa tun ina wancan lokacin safha wajen 300 nake karanta a wuni. Sai Aisha yace wannan ina bisa kan wannan abin sama da shekara 60, shekara 62 yana bisa kan wannan halin. Kenan mu lissafa mu ga yadda wannan kokarin yake a safha kullun abin da zai karanta nashi na nazari banda wanda za ba wanda za a bashi a makaranta ba a ce na bahasi na kaza ba wannan ba, nashi na nazarin shi na karan kanshi kullun safha 300 wajen shekara 62 yana bisa kan wannan hanya. A cikin kitabun shi Az-Zikriyat yake cewa kuma dabara da in mun sani zuwa ga ayyukan da yake da suna a cikin garin Damascus lokacin da yake Damascus wajen alƙalanci ya kasance a Sheikh Dandawi a wuni sai a yace a wuni sai a kawo ƙara sai warware alƙali ne a wuni sai ya warware rikici wajen 30 kuma ga ishrafanci akan majalisa na hukunce-hukunce da kuma shugabanci akan na majalisai na ilimi da auqaf da gidan marayu da majalisul a'la na kulliyat shine jagoran kulliyoyi na jami'o'i. Yace tare kuma da darussuka da yake yi na a cikin jami'o'i ba jami'a ba da kuma sanawiya da ta maza yana ba da darasi a ta mata yana ba da duka wannan aikin wuni ɗaya ne da kuma dabara da kasancewar ga hudu ba ta juma'a ga muhadarori wanda za su taho kullum ga nadawat wanda ake tahowa ana yi kuma ga tsari na darasi a cikin gidan radio da gidan tele wanda wannan tsari ne na kullum kuma ga rubu ga jarida ta kullum wanda shi yake rubuta ta kamar jarida wanda take fitowa kowanne wuni mujalla kuma kowanne wata uku ko kowanne wata hudu to jarida wannan kullun shi yake rubuta ta yace wannan kowanne wuni wannan shine aikin shi. Yace amma tare da haka a kullun a kowanne wuni yana karanta yana nazari alal aqall na safha 300. Yace wa ana mustamirun ala zalika min yawmi ta'allamtu alqira'a, yace kuma ina bisa kan wannan turbak tun lokacin da na iya karatu da rubutu tun ina dan yaro karami tun ina ibtida'iyya. Yace wajen shekara 70 babu yan kadan dukkan lokuta na a cikin karatu nake sa su. Yanzu wannan mu duba mu gani daidai gwargwadon wannan abubuwan ne ambata duka wannan ayyukan da muka zana ayyukan shi ne ga karantarwa da guri kaza da guri kaza ga tsare-tsare na kaza ga alƙalancin ma ya azama kan shi cewa kullun a wuni shari'a 30 ce zai ga ayyuka duka wannan gabaki dai basu hana ba kullun sai ya karanta safa 300 da azama kanshi kuma ya kai shekara 70 a bisa wannan turba a bisa wannan hanya kuma yace yau da nake ga ya muku nan yadda nake yin ƙarhi da jin dadin nazari kamar tun lokacin ina ibtida'iyyan niyya ba ta rage ba kai hin niyya bai rage ba yana wannan me yake nuna mana walakin su da kwadayin su a wajen hada ilimi sai na gaba fi qira'atul mutawwalat fi majalisin ma'duda yadda magabata suke karanta manya-manyan littattafai wanda muka sani a cikin majalisi ɗan kadan a cikin majalis kadan ba dogon lokaci suke dauka ba zan mu gani wannan fasali ne wanda zai bayani akan wannan kawai dan saboda kamar sanin mu ƴan uwa manyan littattafan da magabatan mu suka wallafa shekaru 30 20 suka zamana suna rubuta su ba sun rubuta ba kawai dan a soyo a sa daki a aji duk wanda ya soyo ya sa daki aji ya cuce shi ya cuci rayuwar shi ya cuci al'umman musulmi me yasa dan saboda kashe kansu suka yi sai kashe Ibn Hajar shekara 30 da wani abu yana Fathul Bari kuma ka zo ka mishi adalci kawai ka soyo ka sa akwati ka aji ko kuma shi al-Imam Ibn al-Mulaqin shekara 20 da wani abu al-Imam al-Bukhari shekara 16 yana wallafa wannan littafin mun ga yadda yayi kokarin wallafa shi mu taho kawo mu saya mu so mu sa daki mu aji duk littattafai ƴan uwa babu wani littafin da ake sayi dan saboda a aji mutun ya sama akan shi wannan ko mun yawan shi ni kinda da nake muku magana ba ruwana da kallon yawan mujalladat mai mujallad 20 mai mujallad 30 na saya banni waiwaye wani sai na sabke wannan banni kallon wani sai na kare wannan dan saboda dan a karanta ake sayowa ba wai kawai ka soyo baka aji littafi na 100 rira ka so shi ka aji ai asara ce ba gwara ka sai tumkiya ba ta karu inda ka san ba karanta zakai ba wallahi inde ba karanta zakai ba ka cuci wasu ka hana wasu su karanta ka soyo ka aji gwara ka su gwara kai kasuwa da kudin ga sunan manya-manyan mutawwalat ina tuni duka wannan shuruhi wannan kutubus sitta da wanda duk na karance shi daga farko har ƙarshe ko hamishi banni bari ko hamishi hatta da a rubuta lamba ɗaya a zo nan ƙasa a rubuta banni bari ko ɗaya wannan shaida ne malam Yusuf lokacin muna yi duk fa'il ina karanta wannan littattafai fawaid kin da muka samu a cikin littattafan da nake nazartawa a ko lokaci na musamman wanda muke hudda muna karanta su fawaid wanda sun shahi dalibai suna da amfani sosai a kullun ƙarshen majalisi sai mun yi wannan huddo fawaid kin da na samu a cikin nazarina to wannan sai ya sa mutun ya ga ilimi mai amfani ilimi mai yawa a cikin littattafan magabatan wannan Allah ya sa ma rayuwarsa albarka ya sa ma iliminsa albarka a cikin littattafan su ne ake samun ilimi daga tushen shi sai muqaddima yake cewa ya kasance al'ada ce ta magabatan mu aka da majalisi su kulla majalisi dan karanta manya-manyan littattafai ta kowane fanni sawa'un cikin littattafan hadisi ko cikin littattafan lugha ko makamantan wannan sun kasance suna daukan sanadi daga mawallafin wannan littafi ta sauraro a wajen malami ko ta sauraro a wajen wani ko ta sauraron a saura ayi sauran ya bada ijaza ko kuma gabaki daya littattafan mafi yawancin su ba su takaita akan ijaza gabaki daya suke karancewa su sabke a ba su ijaza wannan majalis yace majalis shi yasa zaka gani suna majalis masu tsawo amma daidai gurgurdan qira'at dalibin da daidai gurgurdan shi malamin tafarrugin shi yace babu shakku karanta wannan manya-manyan littattafai da muka sani yana buƙatuwa zuwa ga lokaci mai girma lokaci mai tsawo daga ciki numuzaj da dama da za a kawo cikin wannan littafi mai albarka akwai al-Khatibul Baghdadi rahimahullahu ta'ala Allah mushi rahama Khatib wanda ya rasu a shekara ta 463 ya kasance qira'atu sahih bukhari fi salasat majalis ya karance sahih bukhari a zama uku gaban malamin shi su gashi nan dai muna ganin sahih bukhari yadda yake zama uku ya karance shi wajen malamin shi Khatibul Baghdadi Allah mushi rahama a cikin tarihi Baghdadi yake cewa cikin tarjuma Muhammad ibn Ismail al-Hiyari yake cewa fi qira'ati sahih wa kana sami'ahu min al-Qushmihani ya saurari sahih bukhari daga Qushmihani daga Firabri duka marawaitan sahih bukhari ne yace suka amsa mana zuwa ga haka dukkan shi na karance shi gabaki daya a wajen sa a majalisi guda uku isnani min hafi laylataini zama biyu cikin majalisi dare biyu da malamin da dalibin dukkan himma ce ta hutar hankali ake da aka zamana ko barci ba ai kuntu abtadi'u bil qira'a waqta salatil maghrib, yace ina fara qira'a sahihi kin bayan sallan maghriba waqtaha inda salatil fajr mutashi sallar asuba, kenan maghriba suke farawa kuma ba su tashi. Kaga ba majlisi wannan jama'a da dama shi ɗaya ne gaban malamin, amma suka zamana suke yi sai asuba, kwana kenan ba barci. Yace wa qabla an aqra al majlis as-salis abara shaykhu ila al janib ash-sharqi ma al qafila wa nazala jazira bi suqi haya famadaitu ilayhi ma da'ifatu min ashabina kanu hadaru qira'ati alayhi fi laylatayn madiyatayn. Yace a lokacin malamin dan bulaguro ne kuma akwai wasu ƴan bulaguro wanda sun taho su ma sun zamana sun saurari qira'ar da nake a wajen malamin kudaran bi da ya wuce. Wa qara'tu alayhi fi jazira min dakhwati an-nahar ila al maghrib, yace sauran da yayi saura kuma na karanta mishi shi, na karanta shi gaban malamin daga asuba daga wal lokacin wallaha har zuwa magariba, kenan shi ma wuni guda daga hutuwa al-fujr. Yace fa faraktul kitab, aran nan na kare littafin. Warahala shaykhu fi tilka sabihat tilka layla, aran nan malamin yayi bulaguran shi, kenan malamin yace mishi bulaguro nake yi kame da hankali kai, yayi gauga ya sabke shi ayin na uku sai ya tahiye shi, kenan wannan himma ce mai kwari wadda take abun nan. Hafiz az-Zahabi Allah mashi rahama ce hazihi wallahi alqira'a allati lam yusma aqaddu bi asra minha, yace Hafiz az-Zahabi ina rantsuwa da Allah wannan qira'a ce wadda ba taba jin kwatan kwatin ta ba a zamani da gaugawa karatu da dalibin da malamin akwai gaugawa karatu a cikin tarihi al-Islam na al-Imam az-Zahabi kin da yake cewa haza shay'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastadi'uhu, wannan abu ne wanda a zamanin mu ban tunanin za a samu wanda zai iya shi a zamanin Hafiz az-Zahabi. To balle namu wannan na majalisi na awa ɗaya ne ana ganin an kwaru. Wa fi durra, a cikin littafin al-Jawahir wa durra ta tarjama Sheikh al-Islam Ibn Hajar ga Sakhana al-Imam as-Sakhawi annahu sa'ala shaykhahu, ya tambaye malamin shi Ibn Hajar al-Imam as-Sakhawi mai sharhin Alfiyatul Hadis Fathul Mughis sharhi Alfiyatul Hadis shi ya mata sharhi, to dalibin Ibn Hajar ne, ya tambaye malamin shi Ibn Hajar yake cewa hal waqa alakum istifa'u yawmin fil qira'a, shin kun taba samu wani wuni wanda kuka sauke littafi guda a wuni kamar yadda ya tabbata ga Al-Khatib al-Baghdadi? Fa qala la, yace a'a, yace walakin qira'ati fi sayfi asharat majalis. Al-Imam Ibn Hajar yace sai dai ni karatuna da ne a wajen malamin mu na Sahih Bukhari na karanta shi a majalisi 10 ne. Law kanat mutataliya lana qastu an hazihi al-ayyam, yace da a ce a jere suke yau ayi gobe ayi da kwanukan ba zai su kai haka ba. Yace walakin aina Surayya ma asara, amma ina ga mun tauraron Surayya da ƙasa, zaka gama mun Khadibul Baghdadi ni a kwana a majalisi shi yanzu a ganin shi da ya sauke Bukhari a majalisin kwana 10 gani yake na za a gama shi, himma ta lalace a wajen shi, ba a gama shi da Khadibul Baghdadi wanda ya sauke shi a majalisi uku. Yace fa innal khatib rahimahullahu qira'atuhu fi ghayatin min as-siha wal jawda, Khadibul Baghdadi qira'a shi a ƙarshe ce wajen kyau kuma da inganci wala ifada kuma da fa'idan tarwa da isar da masu sauraro mai da zai zo. Akwai kuma wanda ya karanta Sahih al-Bukhari a cikin majalisi guda uku. Zahabi cikin Tazkiratul Hufaz a mujallar na uku yake cewa daga ya amso daga Ibn As-Sam'ani yace Khadib ya kasance hujja ne a wajen kyakkyawan rubutu, kasirud dabd mai kyakkyawan wasali, fasihan ga fasiha, khutima bihil Hufaz shine khatimatul Hufaz, wa qara'a bi Makka ala karima, ya karanta Sahih al-Bukhari a garin Makka a waje a gaban Karima so biyar a majalisi biyar. Kenan shi Khadib din da ya sabke a wajen malamai bi can ya sabke Sahih al-Bukhari so a majalisi uku, to kuma Karima wadda muka yi tarjama ta nan al-Marawziya marawaiciye Sahih al-Bukhari, Khadib al-Baghdadi yana cikin almajiranta, a Makka ya sabke Bukhari a gabanta a majalisi biyar a zama biyar. Kenan wannan me yake nuna mana? Kyakkyawan niyya da kwarin abun nan. Abdullah ibn Sa'id al-Lubab al-Umawi wanda ya rasu a shekara ta 436 ya karanta Sahih Muslim a sati guda, yace Jawar ibn Lubaj, ibn Lubaj ya zamana a Makka shekara 2 wancan lokaci. Waqtasa bi suhbati Abi Zar, ya zamana da Abu Ta da Abi Zar al-Hawari, Abdullah ibn Abi Zar al-Hawari marawicin Sahih al-Bukhari kuma ya yawaita ruwaya daga gare shi. Sannan ya komo zuwa garin Andalus wanda Ibn Bashkawal a cikin littafin shi As-Sila yake cewa ya je garin Kurduba a shekara ta 433 ya karanta musnad Sahih Muslim a cikin wannan sati guda a masallacin Kurduba. babban masallaci na juma'a na kurdaba a cikin mau'idi ne da ta na hafilata ne cikin dare yake suke zama su yi karatun kulli yawm mau'idun guduwa kowanne majalisin da sahi ake kama sai dare a tashi wa mau'idu ashiya kuma da marice a komo idan wannan shi bashi daman ya karance shi a karance sahihin muslim a sati guda ra'atul muhaddis al-fasil fi majlis wanda karanta muhaddisul fasil littahin musallaw alhadis a majalisi guda shine al-mu'tamanu saji wanda ya rasa a shekara ta 507 bayan hijira zahabi a cikin siyar al-alama nubala mujalladin shi na 19 safha ta 310 yake cewa silafi yake cewa kana la tumillu qira'atuhu karatun shi ba karatu bane na akosa da shi qara alana al-ibn duyuri kitabul fasil ya karanta mana kitabul fasil a wajen ibnu duyuri ma'ana shi yana jan baki ibnu duyuri shine malamu shi kuma al-imamu saji yana karantawa su kuma suna zamani suna saurara su salafi da sauransu na al-imamu rahmu hurmuzi yace a cikin majalisi guda kenan farkon littafin ana ta fada cewa awwal ma sunnifa fi musalla wal hadith shine na al-muhaddis al-fasil na al-imamu rahmu hurmuzi to wannan littafin ya karanta shi a wajen malamin shi a majalisi guda kenan wannan dukan yake nuna mana himma ta magabata da kokarin sa a wajen neman ilimi dan zan mu dakata sai mu shiga cikin karatun littafin mai albarka shine sahih al-bukhari zan mu tashi cikin kitabul wudu gashi mun kare kitabul ilm wannan babban abin da yake nuna mana ayyukan alkhairi mutun karatu ko yayi ko bai yi ba lokacin tahiyya yake yaushe ne aka fara gashi yanzu har an kare kitabu za a shiga kitabul wudu to da ba a fara kin ba ana zamanin lokacin zai zo ya wuce ga banza kuma ba a amfana da shi ba kitabul wudu al-wudu sanin mu ne cewa an ciro shi ne daga al-wada'a bil mad kuma shine nazafa wa nadara tsarki tsafta da kuma hasken huska a cikin shi akwai lugha biyu ma'ana al-wudu kin na farko shine da yiwa wawu damma shine al-wudu kenan ga fi'ilin bi fataha ismun lil ma in kuma an mashi fataha ya zama sunan ruwan da ake arwalla da shi cewa al-wudu in ruwan ne in kuma ita kanta ce arwalla a ce al-wudu wanda al-imam ibn al-anbari ya rawaito wannan lugha daga mafi yawancin maliban lugha an lugha ta biyu kuma shine bi fataha fihi ma dukkan su ayi fataha a ce al-wudu ita arwalla kuma a ce al-wudu shi kanshi ruwan wadda wannan lugha ce da al-Khalil ibn Hamad al-Farahidi ya ciro ta sai lugha ta uku ita ce wadda bi damma fihi ma dukkan su ayi damma al-wudu ruwan hakanan al-wudu kuma ita kanta arwallak wadda lugha ce garibiya da ifiya wadda sahibul madali ya kawo ta kuma dukkan lugoyin hakanan a cikin kalma at-tahur da at-tahuru suke kasancewa ni dai lugha ta farko ita ta shahara kuma ita ce ta hiwasuwa bakin malaman lugha ya buda da al-kitabul wudu littahin arwallah al-imam al-bukhari yayi bismillah al-imam badruddin al-aini rahimahullahu ta'ala yake cewa al-imam al-bukhari ya fara can muqaddima da babul wahyi sannan yazo da littattafan da suka tattaro da abwab din da suka zo kalkashin wannan yazo sannan bayan ta sai kawo kitabul iman sannan sai kawo kitabul ilm dan saboda dalilan da muka ambata can baya dan saboda dukkan baban kitab din da yazo Badruddin al-Aini yana bayanin munasabar shi da baban da ke gaban shi da wanda ke bayan shi sannan yace sai taho da babubukan da suka shahi ibadat ibadat sune su sallah su azumi su zakka da makamantan su sai ya gabatar da arwalla akan su ya gabatar da su akan mu'amala su saye da sayarwa su arme da sauransu yace wal adab da hudud da wasun su duka Bukhari ya gabatar da kitabul ibadat akan su kutubul ibadat yace dan saboda su suka dace ambace su dabbara kusa da kitabul ilm da kitabul iman sun hi dacewa kusa da su dan saboda asalin ibada da ginin ta shine imani kuma sanin ta akan mutun ya santa wannan kuma sai da ilimi sai Bukhari ya ka kitabul ilm sannan kuma sai kawo kitabus salat da dukkan nau'ikan salloli da suka shiga ciki ba dan koyi ba dan saboda littafin al-Imam al-Bukhari yace buƙatar da wannan musulmi a cikin rayuwar shi na al-ibada sun hi yawa gami da buƙatar shi zuwa ga al-mu'amalat so dai kawai suke faruwa su arme su zakka su wannan su haddi su sauransu wannan a karan kan mutun shi karan kan shi wani har sai kare rayuwar ma bai su faru gare shi ba amma ibada to su sallah su azumi wannan su na kullun ne kenan sai ga dacewar su ya kamata a fara da su al-Imam al-Bukhari a karkashin Kitab al-Wudu babi na farko sai ce babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala baban abin da yazo cikin fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum ya ku wanda kuka bada gaskiya kuka yi imani idan kun yi niyyar tashi zuwa ga sallah ku wanke huskokunku a idiyakum da hannuwanku ila marafiq zuwa idan hannu wace wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa ga kawunanku arjulakum kuma kafahuwanku ma ku yi wanke su ila ka'bayn har zuwa idan kafa kenan sabanin wa arjulakum kamar yadda zan mu gani yace haka ya tabbata cikin dukkan nusakh sahiha na cikin aljami usahih wannan baban yadda kullu shi haka yake a wajen ku babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala yawa yace kenan wannan haka yake a cikin nusakh masu dama yace ya zo a cikin wasu sauran nusakh babu ma jaa fil wudu'i wa qaulullahi ta'ala kenan wannan shine amma wannan ita ce tarjuma wannan da take gaban mu wanda na karanta ita ce wanda suka tai yace wanda ibn battal wacce kin akan ta yace a cikin sharhin shi da al-imamu dimyadi cikin sharhin shi yace wa zahaba jama'atun min as-salaf ila adam at-taqdir wa annahu yajibu al-wudu'u li kulli salat wasu sun tahi cewa kenan ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati muhdisina idan kun tashi zuwa ga sallah halin kasance ku kuna tare da hadisi to wannan takadirin yace wasu sun tahi akan cewa babu zancen takadiri ba kaddara da za a yi ba sai mai hadisi ba dan aya ta zo ne cikin harkon musulunci lokacin da arwalla wajibi ne ko wace sallah a mata arwallarta kenan in haka ne wannan kuma ba a bukata zuwa wani takadiri yace wasu sun tahi zuwa ga cewa haka yake a harkon musulunci sannan a shekara fatahu makka aka shahi wannan aka kawo rangwamen arwalla dai tana iya yin sallah biyu ko uku ko sama da haka amma Imam an-Nawawi ya raunana wannan magana a cikin sharhi sahihi muslim yace babu da awan nas duk wanda yayi da awan nas sai kawo dalili yace balal amr bihi li kulli salati alan nadab yace aya tana bisa kan yadda take a kowace sallah sai dai mu ce akan mustahabbanci mustahabbi ne duk lokacin da ka tashi sallah ka sake arwalla koda kana da wata arwalla mustahabbi ne kenan akai haka yace in akai haka sai zamana ba wata da awan nasakh da zan mi ambata yace sannan malaman fatawa dukkan malamai da suke bada fatawa sun yi ijma'i akan cewa bai wajaba ba ga mutum sai in ya kasance yana da hadisi ne zai tashi je arwalla in zai yi sallah cewa mutum ya sake sallar arwalla yana da wata arwalla wannan mustahabbi ne kenan sai zamana babu wani sabani da yayi saura kamar yadda yazo a cikin tafsirin al-Imam at-Tabari da an-Nasikh wa al-Mansukh na al-Imam an-Nahas da at-Tamhid na al-Imam Ibn Abdul Barr kenan da saboda ya shahi aya ne dole sai maganganun su Ibn Jarir da su masu an-Nasikh wa al-Mansukh yace malaman mu sun yi sabani akan wajibcin arwalla abin da yake wajabta ta akan abubuwa guda uku ahaduha annahu yajibu bil hadisi wujuban muwassa an cewa ta wajaba ga hadisi wajabta da take mai yalwa ba kai tsaye ba na biyu cewa ba ta wajaba ba sai ga wanda ya tashi zuwa yin arwalla yace amma mafi ingancin shi shine ta wajaba ga lamarin guda biyu duka wanda shine al-Imam al-Mutawalli da washinsa suka tayi game da shi cikin al-Majmu' sharh al-Muhazzab da al-Ilam na shi wannan babban malamin Al-Imam al-Bukhari yake cewa wa bayyana an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya bayyana anna fardal wudu cewa farilla arwalla kenan kare magana babi wannan ne za a shiga magana aya ya kawo magana ta Al-Imam al-Bukhari bayan nan yake cewa anna fardal wudu marra cewa farilla arwalla shine daya daya mutiyanan wankewa ko waje gaba a wanke ta so daya daya yace wajhu zalika annahu saha annahu tawadda marra marra abin da yasa bukhari ya kana saboda annabi yayi arwalla so daya daya kamar yadda zai zo nan gaba bukhari a gaba zai kawo babul wudu marra marra babul wudu marratayn marratayn babul wudu salasa salasa duka zai kawo hadisan sa da baban sa a gaba yace wa salla bihi yayi salla fa ulima annahu al fard to nuni akan cewa annabi yayi salla yayi arwalla da wankewa gudare daya daya yake nuna cewa shine farilla idan mutun ya rage ba za a ce ba yayi kuskure yace wasu sun tahi sun yi shuzuzi sun ce akan cewa wanke waso uku wajibi ne wanda Abu Hamid shi ya kawo wannan magana sahibul ibana ya kawo wannan magana daga Ibn Abi Layla amma magana ce wanda malamai ba su tahi akan ta ba haka Bukhari yace wa tawadda marratayn marratayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla so biyu kamar yadda zai zo wa salasan salasan haka yayi arwalla so uku uku kamar yadda zai kulla babu anan gaba kamar yadda muka faɗa Al-Imam Abu Dawud ya huddo hadisi wanda yake nuni akan haka hadisi guda daya. Al-Imam Al-Baihaqi ya kawo hadisi shi ma a cikin Litan shi Al-Khilafiyat. Baihaqi Allah mushi rahama na Litahi Al-Khilafiyat na kawo sabanin mazhaba Al-Imam Shafi'i da mazhabin Hanafiya. Yake ce mushi Al-Khilafiyat. Qala Al-Bukhari rahimahullah Al-Imam Al-Bukhari Allah mushi rahama da yake cewa wa kariha ahlul ilmi al-israfu fi malamai sun ki israfi banna cikin ruwa wa an yujawizu fi'lan nabi cewa mutun ya wuce aikin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya wuce yadda mutun annabi yayi hudu ko yayi biyar yace wannan ga bukhari nuni ne yake zuwa ga ijma'i akan cewa an hana mutun yayi kari akan uku yayi arwalla wankewa uku fuska uku hannu uku ya kara akan wannan ijma'i ne malamai sun ce an hani Al-Imam Shafi'i a cikin littafin shi al-Umm yake cewa la uhibbu ziyada alaiha banu so ayi kari akan sama da ukun nan yace fa in zada lam akrahu amma idan yayi kari ban zo dauke shi makaruhi ba kamar yake cikin al-Umm amma abinda malamai suka faɗa mafi inganci shine cewa ziyadan nan makaruhi ce makaruhi ne dan saboda wasu sun tahima akan cewa haram ne wasu kuma sun ce saba ma abinda yayi daidai ne amma wasu sun tahi akan cewa ma idan ya wuce sama da ukun nan kawai arwallar shi ta warware kama a ce kamar da suka yi kiyasin shi akan wanda ya kara akan sallah wanda ya kara raka'a biyar a azhar ko raka'a shidda ai sallar gaba ɗaya ma ta baci to haka ne suka ce arwallar wannan magana kuma al-Imam ad-Darimi ya kawo ta ba Darimi mai ilitahi ba cikin haka nan al-Istizkar al-Imam Ibn Abdul Bar ya kawo wannan magana ya tabbata a cikin hadisi da mai al-Imam Ibn Majah huddu hadisin Ibn Umar ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yatawadda annabi ya ga wani mutum yana arwalla fa qala sai ce mishi la tusrib kada kai banna kada kai banna a cikin ruwa kenan wannan hadisin shahir ne ga abinda al-Imam al-Bukhari yayi nuni akan shi sannan sai kawo hadisin ya umarci Sa'ad cewa yayi arwalla yake cewa ma hazar sarf menene wannan banna da kake cikin ruwa fa qala sai yace afil wudu'i israf shin cikin arwalla akwai israfi yace na'am eh lalle haka ne wa in kunta ala naharin jar koda kana karshen korama mai gudana to wannan hadisin abinda yake kumshi haka ne ko karshen korama kake bai kamata ba kai banna ta ruwa wajen arwalla amma hadisin asalin shi hadisi ne mai rauni cikin sanadin shi akwai ibn lahi'a wanda mun sha hadin cewa yana cikin malaman da a karshen rayuwar su kai ikhtilabi lihtiraqi kutubihi lallattawan shi sun kone sai babu na gaba babu la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur baban dake bayanin ba a amsa sallah ba tare da arwalla ba al-imam al-bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddathana ishaq ibn ibrahim al-hanzali shine ishaq ibn rahuwiya wanda yake sanannen malami al-imam muslim yahi yawaita ruwaya daga gare shi kusan ba zaka wuce safaha bi uku ba gaba Imam Muslim ya ce haddathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali qala yake cewa akhbarana Abdurrazzaq qala akhbarana Ma'mar Abdurrazzaq shine wannan Abdurrazzaq as-Sana'ani sahibul musannaf yana da musannaf Abdurrazzaq yace akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaji Abu Hurairah yaqulu yana cewa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan sanadi cike yake da manyan malamai dukkan sa manya ne jigajigai ne a cikin sanadin hadisi babu karami ko ɗaya cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqbalu salatu ba salatu man ahadasa ba a karba sallar wanda ya hadasi hatta ya dawadda har sai yayi arwalla qala rajulun min hadara maut sai wani mutum daga cikin hadara maut yace mal hadasu ya Abu Hurairah menene hadasin ya kai Abu Hurairah qala sai yace fusa'un shine iska au duradu ko kuma iska fusa ita ce iska mara sauti durad kuma ita ce iska mai sauti kamar yadda ya tabbata a cikin muwadda iza nude bi salat agaba da sheda idan an yi kiran sallah sheidan sai ya huta da gudu wala hu duradin yana da iska mai sauti fusa ita ce mara sauti wannan tarjuma haka ta zo cikin lafazin hadisi wanda yake kirara wala sarqatu min gulul kamar yadda yake al'ada hadisi ne wanda al-Imam Muslim ya huddo shi al'ada ta al-Imam al-Bukhari in hadisi bai tabbata daga gare shi ba bai cika sharadin shi ba ko da sahihi ne sai kulla babi akan shi la tuqbalu salatun bi ghairi tahur wala sarqatu min gulul hadisi ne mai zaman kanshi amma dake shi bai cika sharadin Bukhari ba sai kulla hayi babi da shi sannan kuma ya kawo na kenan ka hada biyu duka ya baka akan abin da yake nihi kuma ga hadisin wancan bai yi ihmalin shi ba amma dai bai sawo shi ba tunda bai cika sharadin shi ba hadara mauti gari ne daga cikin gariruwa na Yaman kamar yadda sahibul matali ya ambata fa'idodi na wannan hadisin a cikin wannan hadisin da yace alqabul ashar'a shine usulus sawab tabbatan lada ba wai ana nihin tabbatan lada kuma nan gurin ana nihin shine siha ba wai ana nihin ba cewa karbuwa karbuwa dan in karbuwa cewa zai sai yanzu kai sallah ka san cewa Allah ya karba ko bai karba ba kenan nan gurin ba karbuwa ta haƙiƙa ne yake nihi baran saboda ba wanda zai santa ita wannan karbuwa na nihin siha kawai kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa man ata arrafan da sharibul khamr yace dukkan su wannan ba a amsa sallar su kwana 40 ba a amsa sallar shi kwana 40 to wannan sallah ana nihin adamu siha ko an amsa amma kuma dole yayi dan saboda ya san cewa ba zata amsu ba amma kuma zai zo yayi amma kuma sai ha wajen malaman fiqh su in ta cika sharuddan ta kawai sallah ta yi malaman fiqh babun da suke duba ta cika sharuddan ta zamana babu ba a zo da nake daga cikin nawaqid kinta ba in yaso rada kuma karbuwa wannan kuma sha'ani ne na Allah alqabul yace fal qabulu ala hadha tafsir akhas min as-siha qabul anan gurin yahi ke bantuwa gami da siha dukkan abin da aka ce karbabbe ne to sahihi ne amma ba aka san haka ba kuma ba dukkan sahihi bane zai zama karbabbe kamar yadda muka faɗa dukkan abin da aka ce an karbe shi Allah ya karbe shi kenan wannan abin kawai ne kirki ne sahihi ne an abkar da shi akan yadda shari'a ta ce ayi amma kuma ba kowane sahihi bane karbabbe dan sai zama na sahihi ne sallah ce an yi arwallata an yi tsarkinta an cika sharuddanta da arkan inta da kominta amma kuma babu ikhlasi to ina kabuli kenan babu zancen kabuli sai dai kawai sahiha ce amma gairu makabula na gaba wannan hadisin yana bayani ne akan wanda yayi ya bar arwalla da gangan ba tare da uzuri ba amma wanda ya bari da uzuri wannan ba zai shiga ba yana da madarin shi ita ce taimama kamar yadda baban ta zai zo gaba dan saboda kawai a cikin hadisin ya faɗe shi idlaqan duk wanda tunda man ya kawo man kuma tufidul umum duk wanda yayi sallah babu arwalla ba a amsar ta kenan har mai taimama kene yace yin yace umum ne ba am bane ga kowa ga masu uzuri wanda suke su in sun yi taimama tana amsuwa yace wa amma man yaqulu innaha shartun lil wujub kamalik amma wanda yake cewa ita sharadi ne na wajibci kaman malik da nafi da ibnu nafi yace fa innahuma qala faqidu dhuhurin la yusalli su wannan sun tafi akan cewa idan sun ce kenan arwalla wajibi ce sharadi ne cikin wannan sun tafi akan cewa sharadi ce ba a cikin sallah kenan faqidu dhuhurin sanannan fiqh wannan ce a fiqh mas'ala ce a fiqh wanda ya rasa abun arwalla guda biyu babu abun taimama babu abun arwalla to su a mazhabin su din da sharadi ce ba zai sallah ba wala ya kadi kuma ba zai rama ba in kharaja lokaci ko lokaci ya huta kawai ta sabka kanshi tun la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan mazhabin malik da ibnu nafi li anna adamu qabuluhuma li adamu shartuhuma yadullu ala annahu laysa mukhataban biha yace lokacin da ya zamana ya rasa sharadin ta kawai lokacin daga lokacin sallah ya shigo shi bai ma cikin wanda aka ce ku tashi ku yi sallah kenan tunda bai cikin mukhatabuna biha kawai ta sabka akan shi lokaci yana huta daga lokaci ya huta bai da abin nan wannan mazhabin malik kenan fala ya tarattabu fi zimma shi an kenan kuma abun babu wani abin da ya hau kan shi in lokacin ta ya wuce ba zai rama ba tunda lokacin da ta zo bai da ruwa bai da abin taimama kenan dama Allah da ya ce ku tashi ku yi sallah azhar shi bai ciki tunda ko bai ciki wa zai azami shi bashin cewa he ka rama in ka samu ruwa kenan wannan faqirud dhuhurain abinda malamai suka sani kuma Allah annabi ya ce inna umarce ku da abuku zo mishi daidai gurgudan iyawanku wannan mazhabin al-Imam Malik kenan yace kuma shi wannan bai da damari wannan mas'ala yace akwai maganganu guda hudu akan ta daya daga ciki ita ce wannan wadda aka gabatar tabi'i ce tace ta harmu salatu tajibul i'ada ba zai yi sallah ba amma zai rama ta uku ita ce an so yayi sallah a lokacin ba arwalla ba taimama amma kuma in lokacin wannan yayi ya sake ta yace amma mafi inganci cikin maganganun tajibu salatu wa tajibul i'ada wajibi ne yayi sallah kuma wajibi ne ya sake kenan in lokacin ya zo a wajen malikiya a wajen su kuma suka ce la yusalli wa la yaqdi ba zai yi sallah ba zai rama ba kamar yadda ya gabata kenan wannan sai zamana kamar yadda wani babban malami ya hade wannan faqirud dhuhurin yayi waki akan shi yace wa man lam yajid ma'an wa la mutayammiman fa arbatu alqali hakuna mazhaba yusalli wa yaqdi aqsuma qala malikun wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhabu wal qabusi zur rabd yawmin li ardihi biwajhin wa aidin litayammum mutalaba, yake cewa mallam ya jidma an duk wanda bai samu ruwa ba wala mutayammum bai samu abin da zai yi taimama ba. Fa arbatul aqwali hakuna mazhaba, malamai suna da mazhabi guda hudu da suke ciratarwa. Yusalli wa yaqdi, yayi na harko yayi sallah yayi ramuwa. Yace aksu ma qala malik, akasin abin da malik ya faɗa kenan. Malik kuma daga nan zuka fahimci cewa ya ce ba zai yi sallah ba, ba zai rama ba. Wa asbagu yaqdi, asbaga kuma yace dan maliki ya nema al-imam asbag, yace amma zai saki zai wannan zai rama kenan. Asbaga nan ya saba ma mazhabin su na malikiya cewa ba za a sallah ba, ba za a rama ba. Shi kuma yace ba za a yi sallah ba amma za a rama, inji al-imam ashab. Asbaga kai asbagu, asbagu yana da cikin malaman Bukhari, dalibin Malik ne kuma yana da cikin malaman Bukhari. Yace wal ada'u li ashhabu, amma kuma abada ta a lokacin, ayi a lokacin ba sai an rama wa mazhabin ashhab ne. Kayan wannan sune kamar yadda ya kawo su cikin litta na yake cewa Inaratul Duja sharh tanwirul hijja. Na gaba yake cewa da a ce mutun yayi sallah da hadisi, yayi sallah da hadisi, yanzu har dole mun shiga cikin abubuwan wancan wanda ake baya su kitabul ilm, su kitabul iman, bayani akan su takaitawa ne. Amma hadisan kamar yadda muke faɗa, hadisan da suka shahi a hadisul ahkam ne, wannan sun fi kowanne wannan sharhi mai yawa. Duk abin da za a yi al muhawala ce dan hadis wannan, in za wannan kadai da muke cikin shi, inda za a shimfiɗa bayani kamar yadda malaman suka kawo, sai a yi zama uku ko hudu akan shi, akan huku ahkam. Amma tsama ce ko muke abin da ya dace da shi. Yake cewa da yayi sallah da gangan ba tare da uzuri ba, yayi sabo, ba zai ka ba zai zama kahuri ba. A wajen mu da wajen jumhurin malamai an yi hikaya daga Abu Hanifa cewa ya kahurta ran saboda yayi wasa da addini, kamar yadda ya zo a cikin Al-Majmu' na Al-Imam An-Nawawi. Kenan wannan sabani yadda muka sani cewa wanda yayi sallah waman sallah bi ghairi wudu, duk wanda yayi sallah ba tare da arwallah ba kahuri ne. Wannan mas'ala akwai magana akan ta. In dai ba yayi itikadin cewa wannan bane ba wajibi bace, aikin sabo ne, ba kahurci bane, ba kahurci bane, kamar yadda gashi mun gani a cikin jumhurin malamai duka sun tai akan cewa ba kahurci bane. Kahurci sai in mutun yayi juhudin abun, yayi musun abun, bai yarraba da wajibin abun, ya ce kawai shi bai yarraba, to wannan shine zai iya kahurta. Amma ba haka ba dan yaki kawai. Babe na gaba al-Imam al-Bukhari babe na uku kenan, yake cewa babu fadlul wudu, baban dake bayanin farala arwalla darajarta, wal burul muhajirin, da kuma haske abun sofa ne, min asarul wudu, a gurbin arwalla. Al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mushi rahma hadisi na 136, haddathana Yahya ibn Bukayr qala haddathana Lais an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal an Nu'aym al-Mujmir qala raqaitu ma'a Abi Hurairah ala zaharil masjid, yace na hau da ni da Abi Hurairah bisa saman masallaci, fatawadda sai yayi arwalla sama. Fa qala sai yake ce mini inni sami'tu an-nabiyya yaqul, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ummati lalli al-umma ta yud'auna yawmal qiyama, ana kiran su ranar tashin al-qiyama gurran muhajirin, gurran suna masu haske, muhajirin suna masu sofa ne, hori biyar haske biyar, min asarul wudu, daga gurbin arwalla. An turo karwan muhajirin daga at-tahajil, at-tahajil na farsa na doki, wanda zai yana da hori biyar, dokin da zai zama hori biyar da kafar shi da kafuwan shi guda hudu da goshin shi. To sai ake amfani da at-tahajir shine na annabi yayi isti'ara shi ya ba ma mai arwalla, dan saboda shi ma a guri biyar yake hasken yake bayyana, da kafuwan shi da hannuwan shi da huskar shi, sai aka mishi isti'ara. Yace fa man sada aminkum an yutila gurratahu, duk wanda cikin ku ya samu iko ya tsawaita gurra shi hasken shi, falyafa'altu, ya yawaita. Abin da yake cikin wannan hadisin, a cikin abin da ya shafi fa'ida ta sanadi, kamar yadda idan muka samu lada'if na sanadi ban mu wuce su wanda suke masu katari haka. Cikin sahaba, cikin sahabbai akwai Nu'aym ibn Abdullah an-Naham wa huwa min al-afrad, yana cikin ɗaiɗai ku wanda baya da takbaya da takwara, shi ɗaya ne Nu'aym ibn Abdullah, amma kuma an-Naham. Wa fihim Nu'aym jama'a duna ibn Abdullah, akwai Nu'aym da dama amma ba sunan ma'ahin su Abdullah ba. Nu'aym da dama da kaman Nu'aym ibn Aws ad-Dari, Nu'aym ibn Badr, Nu'aym ibn Jannam, Nu'aym ibn Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, Nu'aym ibn Zaid at-Tamimi, Nu'aym ibn Salam ko Salama, Nu'aym ibn Amr ibn Malik, Nu'aym ibn Ka'anab, Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i, Nu'aym ibn Mukarrin, Nu'aym ibn Hazar al-Aslami da Nu'aym ibn Habbar al-Ghadfani, wanda dukkan tarjumarsu gabaki daya ana samun ta a cikin mu'jamus sahaba na ibnu qani da ma'rifatus sahaba na abu nu'aym da al-isti'ab fi ma'rifatil ashab da usulul gaba da al-isaba fi tamyizis sahaba na ibnu hajar kuma wannan duka wannan nu'aym inda muka zana masa habbai ne to amma a samu sun nu'aym ibnu abdullahi wannan shi dai ne bai da takwara dan kan wannan an ce nu'aym a cikin sahabbai dai ne idibun itlaqan gaba daya na gaba yace wannan isnadin dukkan mazajen shi gabaki dai suna cikin manya-manyan malamai wanda Bukhari da Muslim sun yi ruwaya daga gare su da ma sauran kutubus sita illa namiji na farko shine Yahya ibn Bukair shi wannan Bukhari da Muslim da Ibn Majah kadai suka yi ruwaya daga gare shi kuma latifa cikin wannan sanadin shine nisfin shi na farko dukkan su malaman Masar ne nisfin shi na biyu kuma dukkan su malaman Madina ne shi wannan sanadi ma'ana da muke tare da shi Ibn Battal yayi da'awa da al-Imam al-Qadi Iyad da isannin Ibn Tin ya biyo bayan sa cewa ittifakin malamai ne cewa ba aso ba mustahabi bane ba aso mutun yayi kari akan ya wuce idan sawu ko kuma ya wuce saboda ya tabbata ai Abu Huraira yana arullah sai ya kawo ka hada kaha kuma yana yi sai ya kawo sak dan saboda wannan hadisin cewa fa man sada minkum an yudira guratahu falyaf'al wanda yake so ya tsawaita hasken shi ya aikata to wannan Abu Huraira dogara da wannan yake wuciya to shine wannan malamai suke bayani akan wannan yace wahiya da'awa batila amma nan da'awa ta su bata yi ba dan saboda ba ijma'i bane a cikin sahabban ma kansu akwai Abu Huraira da kuma wasu malamai da dama wanda sun yi tahi cewa su zasu kara akan gurin wajibi dan saboda wannan hadisin shine hujjarsu da hadisin da ya gabata cewa fa man zada ala haza aw naqasa faqad asaa wa zalama bai inganta ba hadisi ne wanda bai da inganci cewa duk annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da ya tabbata ya nuna arwallahi da take sai yace duk wanda ya kara ko kuma ya rage ya muna na kuma yayi zalimci kenan ka gani in kun yi hujja da wannan hadisin cewa duba da shi ba za a kara ba akan mahallul farad kenan wannan ba zai zama hujja ba dan saboda hadisi ne da ifi ba zai zo muqabilin hadisin da ke cikin sahihaini ba yace na daga cikin babban kuskuren da ake lissafa ma Ibn Battal da Qadi Iyad Allah musu rahama gabaki daya Qadi Iyad yana da sharhin Muslim al-Ikmalul Mu'lim sharhin Muslim shi kuma Ibn Battal sharhin Sahih Bukhari gare shi kamar yadda yake sananne sun yi inkari ga Abi Huraira cewa ruwa da yake yi arwallahi sai ya kai ka fada sai ya kawo ka fada ko sai ya kawo kafa sun yi inkari cewa babu wanda babu malamin da ya mushi mutaba'a Abu Huraira akan wannan yace hakika qadi husaini ya bi shi yayi mutaba'a a gare shi qadi husaini kuma a cikin wannan tahim majmu magana shi take da wasu ma daga cikin malamai kamar da ke cikin musannaf na ibnu abi shayba yake cewa haddathana waqi'u anil umari annafi an ibn umar annahu rubbama balaga alwudhu'a ibdihi ila sayf ibnu umar ya kasance arwallashi so diyawa ma yake kawo tahazzuwa hamatashi cikin sanki kenan cikin wannan zahi nake so kenan yake nuna cewa da'awar Ibn Battal da Qadi ya cewa babu wanda yamma Abu Huraira mutaba'a kan wannan mas'alar ba haka bane na gaba yace jama'a da dama cikin malamai sun kafa dalili akan wannan hadisin cewa arwalla tana daga cikin khususiyya ta wannan al'umma khususiyya ke yana annabi ke cewa wuditu khamsan lam yudhunna ahadun qabli an bani abubuwa guda biyar wanda ba a ba ma wani annabi ba gabani na a cikin wannan abubuwan guda biyar annabi ya ambaci arwalla ko kenan yake nuna arwalla khususiyya ce ta wannan al'umma Allah ya kara mata daraja ya kimanta ta wannan haka ne arwalla ta kasance annabawan da suka gabata ba su da arwalla khususiyya ce ta wannan al'umma wani wudito khamsa yo ai cikin wancan a cikin wasu hanyoyin shi ne an zano arwalla a cikin wasu hanyoyin shi da taimama aka abbata dan mu ga mas'alar dai yace wannan ita ce mas'ala abinda al-Imam al-Halimi Allah mashi rahama a cikin minhaj din shi da yayi magana akai cewa arwalla khususiyya ce ta wannan al'umma wasu al'umma ba su da ita a cikin sahih al-Bukhari yake cewa lakum sima laysat li ahadun min al-umam haga kyarar abiya hoto abin a cikin sahih yake cewa kuna da alama wadda babu wani wanda yake da ita gabaninku yace taruduna alayya zaku zo mini gurran muhajirin kuna masu haske kuna masu sofa ne min asarul wudu daga gurbi na arwala wanda hadisin muslim ya hudo shi a cikin kitabut tahara kenan wannan yake nuna cewa arwallah khususiya ce ta wannan al'umma kenan haka ne go ina hazance kare wa qala suka ce laysa mukhtasan biha ba ke bantatta bace ga wannan al'umma abinda ake nihi hasken wannan guda biyar shine ke banciwa ga wannan al'umma dan a cikin wannan hadisin na muslim haka ya ambata amma cewa arwallah ita kanta bi sifa amma khususiya ce ta wannan al'umma wannan ba haka nan bane wannan kuma dan saboda ya tabbata a cikin hadisi na ibnu majah da daraqutni da baihaqi yake cewa bayan annabi ya arwa yake cewa haza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli wannan ita ce arwallah ta kuma arwallah annabawan da suke gabana kenan wannan hadisi ne sahihi kuma ya nuna cewa ba shi kadai ba annabi yake banta da wannan arwallah al'ummar shi yace cikin shi akwai sharafu mai girma ga wannan al'umma ta yadda an siffanta su an kwatanta su da annabawa cikin wannan khususiya hamma al'umman mu suka wuce da samun alama wanda wanda annabi ya ambata cikin wannan hadisin wala haza kenan akan wannan sai kasance inji al-imam ibn al-mulaqin cewa abinda wannan al'umma take banta da shi shine wannan hasken guda biyar ba arwallah ba dan ya tabbata aisa annabi Musa suna sallah kuma ba za a taba yin sallah babu arwallah na gaba yake cewa cikin shi akwai da yake bayani akan cewa kamata mutun ya kiyaye akan arwallah kuma a cikin shi akwai bayani cewa Allah ya tanadar ma wannan al'umma karamci da girmamawa da fadala dalilin arwallah da suka sifanta da su ranar tashin kiyama a ciki kuma akwai abinda muka gani cewa annabi alaihi salatu wassalam Allah ya sanar da shi gaibin da zai zo nan gaba wanda bi wani babu wanda ya san shi cikin lamurran lahira sai shi wannan abinda zai abku ne kiyama annabi alaihi salatu wassalam ya ba mu labari kasancewar Allah madaukin sarki ya sanar da shi kuma wannan abu ne wanda shi kadai zai ba da labarin babu wani wanda zai san shi kuma wannan ba shi ba zai ba da a ce mi da a ce da a wacewa annabi alaihi salatu wassalam ya san gaibu mutlaqan ya san gaibu amma wanda Allah madaukin sarki ya sanar da shi kamar yadda yake cikin wannan da sauran hadisi da dama zaka ga abubuwa na gaibu annabi alaihi salatu wassalam amma abubuwa na asharatu sa'a wanda bayyana yake ba da labarin cewa kaza zai faru duka wannan Allah madaukin sarki ya sanar da shi kuma wannan ba shi zai yi da awar cewa a mishi da awar cewa annabi alaihi salatu wassalam ya san gaibu ba wanda shi karan kanshi bai yarda da wannan da'awa ba alaihi salatu wassalam nan zan mu takaita akan wannan darasi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure kuma Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi